Gwamnatin Tarayyar Najeriya na kokarin zaman teburin sulhu da tsagerin yankin Niger Delta da ke yankin kasar mai arzikin man fetur. Sai dai kuma an samu rarrabuwar kawuna a sakamakon wannan lamari, yayin da wasu ke ganin haka ne yafi dacewa, wasu kuma cewa suke yi hakan zai kara rurrutu ta tsagiranci. Wasu dai suna kallon wannan hanyar kawai da tafi dacewa a samu zaman lafiya da tsagerin yankin Niger Delta a maimakon fito na fito tsakanin su da sojojin Najeriya. Daya daga cikin irin wannan masu ra'ayoyi shine Godspower Gbenekan, wanda wani basarake ne a Baramtu da ke yankin Niger Delta, wanda yankin yana daya daga cikin sassan da suka fi fuskantar wannan ta'addanci na tsagerin.
Ministry's solution is never a solution and can never be a solution. Dialogue is the only.
Matakin soja a ganina ba shine zaɓi mafi dacewa ba, kuma ba zai taɓa zama zaɓin da ya dace ba. Tattaunawa ita ce hanyar da tafi kowace dacewa. To sai dai kuma suna ganin cewa tattaunawar da su za ta ƙara wa wasu daga cikin yankin Niger Delta ɗaukar makamai domin neman kuɗin fansa daga gwamnati. Mai wannan ra'ayin ko shi ne Attorney Ogenejabo Ikimi, wanda mai kare haƙƙin bil'adama ne da ke birnin Wari.
If not because I'm a lawyer, if I were living in the creeks, I would just form my own too. And so that government.
In ba na ce ni lawyer ba ne, ina zaune a wannan sansanin 'yan ta'addan, ba abin da zai hana ni samar da ta ƙungiyar tsagerin domin gwamnati ta nemi sulhu da ni. Amma ni ban ga amfanin hakan ba. Wannan dai ba shine karin farko ba da gwamnatin tarayyar Najeriya take zaunawa da tsagerin yankin Niger Delta domin yin sulhu. Kuwa cikin shekarar 2009, gwamnatin tarayyar ta dauki matakin biyan tsagerin ta hanyar sama masa aiki da horar da su a fannonin rayuwa ta yau da kullum don kawai a samu zaman lafiya. Tattaunawa da ƙungiyar tsagerin da ake kira Avengers ana iya cewa ta fara haifar da ɗa mai ido. Kamar yadda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya shaidawa muryar Amurka cewa sun amince su dakatar da buɗe wuta. Amma kuma daga baya ƙungiyar ta ƙare ta wannan batu. Yanzu haka dai watannin da ƙungiyar ta kwashi tana kai hari akan bututun man da wasu muhimman abubuwan kamfanonin man fetur na ƙasar, ya haifar da raguwar man fetur da ƙasar take haƙowa da kusan rabi.